أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودية تاتباتة قال مجرما دبوايا دي قدر تامن حدوا أولنا يمتنا الحميشي أيومنا 22 قواتنا ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تابو ليا دريه دو دا أربعين دا أفو واندهاك إن يادا جوا 20 دا تقوز قواتا نا قوما ميلادية تا دو بيو دا 20 دا ليا إن شاء الله تعالى واننزي زمانتو درسينا 50 ديدي أتكل التاهي أحكام الجنائز وبدعها والله فشيخ مالمي محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قبل دمالي يكي مغانا أكي قبل تا دليل قوم شاترا حكم تنكرن تا القرآن ميقرما ألوك تند أكا زيرتك برواني أغرقم مسألة مالي نانونا تيوا وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة abune wanda yake baya da wani tushe a cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan malam ya fara kawo dalilai da suke nuni akan haramcin karanta alqur'ani a makwantai imana ba wurin karanta alqur'ani bane ba menene dalili akan wannan magana hadisin farko da malam ya kawo a cikin wannan babi فدار النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مزلاش لا تجعل بيوتكم مقابر كردا كسني gidajenku su zamanto a matsayin makwantai wajen binne mutane yace fa inna shayatin sabar su shedanu yafiru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara saboda su shedanu suna gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara to wannan hadisi ba shi zai baka cikakken abinda malam yake bayani akai ba sai hadisin da muka tsaya akan shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sallu fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura ku yi salla a gidajenku sallan nafila kar ku maida gidajenku a matsayin kabarruka to waɗannan hadisai da malik ya kawo da hadisin ɗaya wanda shi malik ya gabata a satin da ya wuce hadisin Abu Huraira bayan malik ya kawo wannan hadisi sai ya ce akhrajahu Muslim an ibn Umar wa huwa 'inda al-Bukhari bi nahwihi wa tarjama lahu bi qawlihi babu karahiyati salati fil maqabir al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin karkashin babi da ya bude na cewa babi da yake nuni akan karhancin yin salla a makwantai fa ashara bihi sai yayi nuni da wannan hadisi na manzon Allah da yake cewa sallu fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura yace fa ashara ilayhi fa ashara bihi ila anna hadith ibn Umar yufidu karahata as-salati fil maqabir hadith Abdullah ibn Umar yana nuna karhancin yin salla a makwantai yace fa kadhalika hadith abi huraira shi kuma hadith abu huraira da ya gabata yufidu karahata qira'ati al-qur'ani fil maqabir yana nuni shi kuma akan karhancin karatun alqur'ani mai girma a makwantai maliki cha wala farqa ay wa qad istadalla jama'atu min al-ulama bil hadisi ala mastadalla bihi bukhari kiran di ala ay hal mazalla sallallahu alayhi wa sallam ya hana karatun qur'ani a makwantai kamar da kuma ya ce ku rika salla a gidajenku kar ku doki gidajenku a matsayin makwantai kiran makwantai nan ne ba a salla makwantai nan ne ba a karanta alqur'ani mai girma wannan masala malam bikali ta haka nan ba yace walidhalika saboda haka kana mazhabu jumhuri salafi shine mazhaba ta mafi rinjaye daga cikin magabata yace ka abi hanifa ta malik wa ghairihim kama abu hanifa kama imam malik da makamantan su miye mazhaban su karahatul qira'ati inda alqubur karhancin karanta qur'ani a gindin kaburruka hatta da imam wa imam malik malik wa huwa qaulul imam ahmad kuma wannan ita ce magana ta imam ahmad kaga imam abu hanifa imam malik imam ahmad ibn hanbal yace fa qala abu daud fi masailihi abu daud yake fada a cikin littafin shi al masail masail din shi fi safhati al-thaminati wal khamsina ba'da al mi'ati asafaha ta 158 abu daud yake cewa sami'tu ahmad naji imam ahmad ibn hanbal su'ila an tambayish an al-qira'ati inda al-qabr hukumcin karatu qur'ani a gindin kabari فقال لا يجأ بايا حلتا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية كيف فداء أتكلي التايش اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئة ينا فداء فجت الريد تمانين دبيو يكي تيوى ولا يحفظ بأكيا وتم غنابا عن الشافعي لك إمام الشافعي نفسه أكران كنشي في هذه المسألة كلام ba wata magana da aka samu ta Imam Shafi akan wannan mas'ala yace wa zalika li anna zalika kana indahu bid'ah saboda me yasa Imam Shafi bai yi magana ba saboda wannan mas'ala ta akaranta Qur'ani a gindin kabari a wurin shi bid'a ce wa qala Malik Imam Malik yake cewa ma alimtu ahadan yaf'alu zalika yace kai in takaice muku magana shine Imam Malik ya rayu a garin da manzon Allah ya rayu garin Makka garin Madina wasu riwayoyi suna bayyana cewa hatta wasu lokuta yana cewa ba zai yi tahiyya ba a cikin garin da manzon Allah ya rayu yace yi tahiyya da wannan garin da wannan garin da takalmi yake cewa duk zaman da nayi da ilimin da nayi ma alimtu ahadan yaf'alu zalika ban san ba wanda daga cikin mutane magabata na kirki yana aikata haka yana karanta qur'ani a gindin kabari mali yace a fa ulima anna sahabata wat tabi'in ma kanu yaf'aluna daga nan daga imamu malik sai aka gane cewa a ashe da sahabbai da wanda suka biyo bayan sahabbai dukan su ma kanu yaf'aluna ba sa karanta qur'ani a gindin kabari kaga tambaye shi ake ba da wannan amsa ku yanzu idan kace baka ba karantawa sai wani ya ce maka karatu qur'ani ne ba kyau kaga tuni ba za ku fahimci juna ba magana ake ba akan karatun qur'ani ana magana inda akai karatun ya cancanta aiko ko bai kamata ba ai dole an samu daga magabata in karatun qur'ani ne baka yi su iya ba in imani ne baka yi su ba manzala bai karantar ba kenan ka dakama haka kai ma ka shawo kanka lahiya malici wa qala haka kuma ibnu taymiya ya kara ambatawa fil ikhtiyarat al ilmiya a cikin al ikhtiyarat al ilmiya fi safhati thalithati wal khamsin safaha ta 53 yace wal qira'atu 'ala al mayyit ba'da mawtihi bid'ah yace karatun al qur'ani akan mutumin da ya mutu bayan mutuwar shi bid'a ne ya salam ina hukuncin fida'u babu ida kuma duk wanda yace zai ma mambacin ka fida'u akwai matsala fida'u yanzu shine zai fanso shi daga wuta kenan tuni ya mai hukunci shi tuni ya dace shi a wuta kawai yanzu fanso shi ne zai aka shi aljanna eh ya tabbas kawai subhanallah kaga kenan karatun qur'ani akma mutum wanda ya mutu yace wannan al'amari bid'a ne sai ibnu taymiya ana yake cewa bi khilafil qira'ati sabanin karatu alal muhtadari akan mutum wanda yake cikin magagin mutuwa yace fa innaha tustahabbu mustahabbi ne a karanta mishi suratu yasin inji ibnu taymiya to shi malamai ba su bar shi a sha ba eh wannan da kace mustahabbi ne a karanta mishi yasin a lokacin da yazo magagin mutuwa me hujjarka mala alfani yake ta qultu nace لكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم في الصفحة الـ20 يتي حديث دي زو أكانتا أكارنتا ومتومن دا يزو متوا سورة ياسين يتي حديث ني ضعيف كما ان بياني ياري قياء قباتا الصفحة الـ20 كو يتي والاستحباب nan da Ibn Taymiyyah yace tustahabbu kaga ce mustahabbi ne ko an so sai Malam Albani yake cewa shi kuma a ce an so ai kaza a addinance yace hukmun shar'iyyun hukunci ne na shari'a wala yasbutu bil hadisi dha'ifi in ko hukunci na shari'a to nan hadisi da mai rauni bai iya tabbatar da wannan hukunci yace kama huwa ma'lumun kamar da yake abu ne sananne min kalam ibn taymiyyah nafsi daga maganar shi ibn taymiyyah a karan kanshi fi ba'da musannafatihi a cikin wasu daga cikin littafan shi wa ghairiha da makamantan su yana fadan cewa ba yanda za a gina wani aiki na shari'a a ce mustahabbi ne an so ayi kuma da zamanto an dogara da hadisi dha'ifi shi da kanshi ibn taymiyyah yana fada da wannan to amma kowanne dan adam ba zai rasa zalla ba ba zai rasa kuskure ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda baya kuskure saboda mai yanku anil hawa in huwa illa wahayun yuha shine ma'sumi in banda shi da ni da kai da ko duk wani malami da ake ji zai iya yin zai fadi daidai kuma zai fadi abin da ba daidai ba illa Allahumma an yi magana sai a dauko ta sai auna ta a ma'auni na ilimi sai ga tana hawa ko bata hawa kaga nan da yace mustahabbi a karanta yasin to hukumci hadisin da aka hadu da shi aka gina wannan hukumcin hadisi ne mai rauni to shi kuma hadisi mai rauni ba akan hujja da shi an gane wannan to wannan kuma ya daga cikin karantarwar sunna babu wani malami da za a tasa gaba ba rishin kunya bane ba bal harakar addini amana ce shi da kanshi malamin inda akwai shi yanzu aka fahimtar da shi a ilmance cewa abu kaza da kai ta yi zuwa gare shi ai akwai dalili kaza da dalili kaza da yake rushe wannan abu wallahi shi da kanshi zai rushe abu kai bal hasali bari ma sun yi magana shakundum suke cewa idan maganar su ta ci karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dauki magana ta ku buga ta da katanga ku yi aiki da abin da manzon Allah ya zo da shi shi ba ya huta ba yanzu ka zo ka mallake wata magana ta Imam Malik wanda ta ci karo da wani hadisi ingantacce inda ya ga hadisi shi zai fara aiki da shi da haka to wannan shine ladabi na addini ladabi na addini ba wanda ake ma da'a ido arihe sai annabin Allah shi ko malami malami ne dan adam ne kuma zai iya kuskure zai iya abinda ba daidai ba duk abinda ya hudu sai a dora su a ma'aunin ilimi in sun hau magana shi tana nan daren dagam amma idan ya zama to yana ture wani abinda yana da alaka da ilimi to dole malami anan ijtihadi yayi manzala kuma ya riga yayi bayani duk mutumin da ijtihadi ka kai ijtihadi kai ijtihadi sai kai kuskure kana da lada daya akan wannan ijtihadin da kai saboda dan Allah kai ba dan son zuciya ba dan Allah kai kuma ilimin ka ya kai kai wannan ijtihadin kai in kuma kai ijtihadi kuma ya zama daidai da wani hadisi aka ce ai ga fatawar da Imam Malik ya bada kuma sai aka zo aka ayo ai ga ma hadisi kaza manzo Allah ya ce kaza shikenan wafaqa shannu taba faduwa ta zo daidai da zama ko in ji ba haushi to yanzu kaga ana wannan ijtihadi yayi kuma abin sai daidai to wannan daidai kin da yayi to sai zaman to ya samu lada guda biyu kenan dai mujtahidi ko inda babu abin da ya shahi nasi yazo yayi ijtihadi kenan in ya dace iya da lada daya in kuma afwan in ya dace iya da lada guda biyu idan kuma bai dace iya da lada guda daya ala ijtihadi amma kai da ka gane kuskure ne kakka bi shi akan wannan kuskuren yawa wannan shine tsarin addini tsarin tayi addini ba mutun yayi magana ba da sunan malumta kuma a gane magana nan ba haka nan bane ba ta ci karo da ayoyin qur'ani sai fi sun mutu alissa ba ya ci karo da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma kowa ya kasa inkari kowa ya shiru malaki cewa wa amma ma jaa fi kitabi ar-ruh kaga yace abin da yazo a cikin littafin ar-ruh na ibn al-qayyim fi safati salisa ashar a pajina 13 qala al-khallal malam khallal yake cewa wa akhbarani al-hasan ibn ahmad al-warraq الحسن ابن احمد الوراق yake cewa sana yani haddathana ali ibn musa al-haddad ali ibn musa al-haddad yake ba mu labari wa kana saduqan ya kasance mutun ne mai gaskiya qala yake cewa kuntu yace na kasance kenan ali ibn musa ibn al-haddad yake cewa na kasance ma'a ahmad ibn hanbal ina tare da imam ahmad ibn hanbal wa Muhammad ibn Qudama da Muhammad ibn Qudama al-Jauhari fi janazatin kenan da shi Ali ibn Musa al-Haddad da Ahmad ibn Hanbal da Muhammad ibn Qudama al-Jauhari mutane guda nawa guda uku yace sun kasance a wata janaza an ta yi binne wata gawa falamma dafanal mayyita lokacin da aka binne wannan gawan nan jalasa rajulun darirun sai wani mutum makahu ko kuma mutum wanda yake da cutar gani ya zauna ya qara'u yana karatu inda al-qabri a gindin kabarin fa qala lahu ahmad sai imamu ahmad ibn hanbal yake cewa ya haza ya kai wannan mai karatu innal qira'ata inda al-qabri bid'atu karatu a gindin kabari bid'a ne falamma kharajna min al-maqabir yake cewa lokacin da muka fito daga cikin makwantai qala muhammad ibn qudama al-jauhari Muhammad ibn Qudama al-Jauhari sai yake cewa Imam Ahmad ya Aba Abdullah ya kai baban Abdullah kenan yana ce ina ne Imam Ahmad yace ma taqulu fi mubashshir al-halabi ya mi zaka fada game da wani ana kira shi da suna mubashshir al-halabi me hukuncin shi a wajenka abinda shi ya fara tambayar shi kenan abinda shi sumhul Muhammad ibn Qudama yake tambaya Imam Ahmad yace me hukuncin mubashshir al-halabi a wajenka qala sai Imam Ahmad yake cewa thiqatun yace mutun ne yardaddi in yayi magana ana daukar ta qala sai shi Muhammad ibn Qudama yake cewa katabta yake cewa Imam Ahmad yake ce mishi katabta anhu shay'an shin ka dauki wani abu daga wajen shi na hadisi qala na'am sai Muhammad ibn Qudama yake cewa Imam Ahmad na'am na amsu wani hadisi daga wajen shi قال فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج الأصل الحلاج ما ليش هو خذا أصلي كنا الحلاج نبا اللجلاج بنبا شيوان عبد الرحمن ابن العلاء الحلاج شوكما عن أبيه دجبا بنشي أنه أوصى شوا بنشي ياي وسيا إذا دفنا إذا أم بنشي أن يقرأ عند رأسه a karanta a daidai inda kanshi yake kenan bayan an binne shi bi fatihatil baqara wa khatimatiha a karanta harkon baqara kuma a karanta karshen baqara a gindin kabarin shi qala imam ahmad yake cewa wa sami'tu ibn umara yusi bi zalika yace kai ba ma wannan ba naji abdullahi ibn umar yana wasici akan haka kira inji shi wannan mutumin da yace daga baban shi yace yana wasici akan haka nan akan akaranta farkon bakara da karshen bakara a to lokacin da mutum yake cikin kabarin shi fa qala lahu ahmad sai imam ahmad yake cewa wannan mutum farji to indai haka ne kuma wa qul lir rajul yaqra kaje ka cewa wancan mutumin ya ci gaba da karantawa mun ji wannan to wannan ana iya ɗaya daga cikin abin da wasu ke kawo hujja da shi su yi karatu a gindin kabari malal albani yace fal jawabu anhu min wujuhin ba da amsa akan wannan bayanin da aka karanta yace gashi ta huskoki kamar haka al-awwal huska ta farko yace anna fi subuti hadhihi al-qissa an ahmad nazaran yace a ce wannan kissar ta tabbata daga imam ahmad ibn hanbal yace a koma aje a karanta yace akwai abun lura aka haka me yasa yace li anna shaykh al-khallal al-hasan ibn ahmad al-warraq yace saboda shi ɗaya daga cikin waɗannan mazajin da aka ambata wanda shine shaykhul khallal shine al-hasan ibn ahmad al-warraq mal al-albani yace lam ajid lahu tarjamatan ban samu wani bayanin malamai akan shi ba kwata-kwata ka sai duk wanda suka rawato hadisan nan duka bayanin su yana a cikin littafin azbi shine wani dan wani ya rayu a wuri kaza labarin shi kaza iya da gaskiya bai da gaskiya wani komai shi a rubuce yace bai samu tarjuma shi ba fi ma indi al'ana meke cewa min kutubit tarajum daga cikin littafin da suke magana akan tarajum irin su siyar na Imam Zahabi kenan babu wani bayani akan shi wannan mutumin kaga kenan mutumin da aka ambata anan kenan ba a san ba wane ne mashhuri ne ba a san ba wane ne injimal albani yace wa kadhalika shaykhuhu kai ba mashi ba malamin nashi ma da aka ce Ali ibn Musa al-Haddad malal albani yace lam a'rifu shi ma ban san shi ba wa in qila fi hadha as-sanadi annahu kana saduqan ko da a cikin nan an ce wane ne shi aka ce a mutun ne mai gaskiya yace fa inna zahira anna al-qa'ila huwa al-warraq hadha yace ai waye yace mutun ne mai gaskiya shine wannan mutum al-warraq mutumin da al-Warraq Muhammad da al-Hasan ibn Ahmad al-Warraq shine yace ai wannan iya mutum ne mai gaskiya to sha ba san ba shi waye kaman wani da ba san ba wane ne ya ba da shaida akan wani yau da ba za a kama kina da ufa talib wal matlub mali yace wa qad arafta halahu yace sannan kuma shi wannan al-Hasan ibn Ahmad al-Warraq kowa ya san halin shi mutum ne wanda ba amsa hadisin shi kuma sai ya bada shaida akan wani mutumin da ba san wane ne Allah to kaga yace wannan fuska ta harko kenan yace wannan kissar da aka bada akwai abu lura a cikin ta kun ji fuska ta harko kenan abu na harko dai malin ya rushe abin fuska ta biyu amsa ta biyu akan ita wannan yace annahu in sabata zalika anhu wai in wannan abin ya tabbata daga Imam Ahmad yace fa innahu akhas shine mafi kebantuwa mimma rawahu Abu Dawud anhu sama da abinda Abu Dawud ya rawaito daga gare shi a baya wanda muka karanta cewa an tambaye shi me hukuncin karatu gidan kabari yace bid'a ne kaga wannan ya gabata ko malai yace wayantuju anil min aljam'i bayna riwayataini anhu annahu anna madhhabahu karahatul qira'a yace kai a dauki ba wannan kissa da aka bada da wancan abin da Abu Dawud ya fadi in aka buga soje guda mafi karancin hukunci da za a hudo Imam Ahmad yana kyamatar karatun Al-Qur'ani a gindin kabari can ya hana yace bid'a ne nan kuma yazo an karanta an cewa yake tambaya wa yace a karanta aka ce an samu daga wane yace to shikenan babu lahi za a iya karanta kaga anan ma sai da inkari kina aka hada tsakanin wannan da wancan sakamako sai ibada a mazhaba ta Imam Ahmad din ma makaruhi ne mana an kyamace haka kin ba so ba kenan ba ma magana Ibn Taymiyyah ba da yake cewa mustahabbi ne ba so ba yace aljam'u bainar riwayatayn anna mazhabahu kara'atul qira'ati 'inda al-qabr yace illa 'inda ad-dafn sai dai a wajen binnewa amma an gama binnewa a zo ai wannan abu da wanda yake makaruhi ne wannan huska ta biyu huska ta uku mali yace kai anna sanada bi hadha al-athar wannan sanadin da aka ambata da wannan asar kai wannan labarin da aka bada na shigan su makwantai da kaza da kaza da kaza yace ai an ce an samu shi daga Abdullahi dan Umar ko yace la yasihhu an ibn Umar babu inda aka samu Abdullahi dan Umar yayi haka yace sannan kuma ma mu yarda cewa Abdullahi dan Umar din yace ai haka na sahabi ko yace walau furi da subutuhu an ahmada koda an yarda da tabbataccen magana ce daga Imam Ahmad yace wa zalika li anna Abdurrahman ibn al-Ala al-Lajlaj yake cewa ma'dudun min al-majhulina yace ai a cikin jerin gwana akwai Abdurrahman ibn al-Ala al-Lajlaj shi kuma ana ilga shi daga cikin mutanen da ba a san ba su waye majhuli ne to yau shi za a rike abin da za a yi addini a bauta wa Allah daga wajen mutumin da ba a sani ba kaga ba zai tabbata ba ko sannan malai yake cewa kama yush'ir bi dhalika qawlu adh-dhahabi fi tarjamatihi fil mizan kamar yadda yake nuni akan haka maganar Imam adh-dhahabi a cikin tarjamar shi a cikin al-mizan da yake cewa ma ruya anhu siwa mubashirin hadha abinda aka rawaito daga gare shi in banda wannan mubashir din kenan abinda yake mubashir banda shi kenan saboda shi majhuli ne ba san shi ba malai cewa min tariqihi rawahu ibnu asakir daga wannan hanya kuma ibnu asakir ya kara rawaito da hadisin yace wa amma tawsiq ibnu hibban iyahu ibnu hibban da yace a wannan mutumin ai sika ne ibnu hibban ya faɗi haka malai yace famimma la yu'taddu bihi wannan iya daga cikin abinda ba za a yi lissahi da shi ba me yasa limashtahara bihi min at-tasahuli fi at-tawsiq saboda abu ne sananne Imam Ibn Hibban tasahul iya da tasahul iya da sakaki abu ne shahararre a wajen shi sakaki fit tawsiqi wajen ya ce wa da sika ne alhali aka je aka bincika sai aga ba sika bane ba shi Imam Ahmad me yasa yace ya yarda ai saboda an ce mushi wannan mutum ai sika ne mana ya yarda sikaci to Imam Ibn Hibban ya ce sika ne to kasancewar Imam Ibn Hibban ba a dogara da shi a wannan bangare me yasa saboda mutum ne mai sakaki to kaga hatta al'amuran duniya ai ba san mutum mai sakaki ba rantana a bangaren da ya shaye mai magana amana ta manzon Allah ko amana ta addini to kaga abu ne sananne shi ko Ibn Hibban iya da wannan sakaki iya da sassabci wajen cewa mutum wanda mutumin kirki ne ko mutumin kirki ne bai da sananne sama yake shafa a cikin sama-saman nan sai ya sayo har waɗanda bai kamata a sayo su ba yawwa to malika ta fa mimma la yu'taddu bihi abune wanda baza lissafa da shi ba me yasa limashtahara bihi saboda abun da ya shahara daga shi ibn hibban min at-tasahul na sakaki fi at-tawsiqi wajen tabbatar da wannan mutumin yarda dai ne ko ba yarda dai bane ba walizalika dan ai haka ma yasa lam yu'arrij alayhi al-hafiz fi at-taqrib al-hafiz ibn hajar lokacin da yazo magana akan shi lam yu'arrij lahu kira bai daukaka shi ba bai daukaka ambatan shi ba a lokacin da yazo bayanin shi a cikin littafin at-taqrib yace hina qala fil mutarjam lokacin da ya fada akan shi wanda aka tarjama shi yace maqbulun mara shi dai tsakatsakiya ne daga ce maqbul kamar ka ce passable ne shi ba a yarda da shi ko ba dai ba a sa shi ba cikin wadanda ba yarda da su ba shi manzila ne bane da manzilatai ne haka yayi wuce mal yace yani maqbul wal irin maqbul yace yani inda al-mutaba'a ana iya amsan hadisin shi amma aka samu wani hadisin da yake bukata a ƙara mai ƙarfi sai aka samu na wannan yazo sai a doka sai a hada su sai zaman to yayi me kenan ya zaman to hadisi ne maqbuli kenan hasanun li ghairihi saboda ya samu mutaba'a daga wani bangare mal yace wa illa in ba haka ba shi wannan mutumin da ake hira shi falayyinul hadis shi wannan mutumin da ake hira shi wannan mufashshirul halabi yace layyinul hadis mutum ne wanda yake hadisin shi ba amsa yake ta kama nassa alaihi fi almuqaddima kamar da shi imam alhafiz yayi nassan ta haka a cikin muqaddima shi da yace wa mimma yu'ayyidu ma zakarna iya daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa abin da muka faɗa anna tirmizi yace wa imam tirmizi ma'a tasahulihi tare da cewa shi ba mutum ne mai sakaki wasu lokuta wajen amsan hadisi yace fi tahsin waje yace hadisun hasanun aka je aka kalle bincike wasu lokuta sai aga ba haka nan bane ba saboda yana da sakaki kadan yace shi ma imam tirmizi lokacin da yazo bayani akan shi lamma akhraja lahu hadisan akhara lokacin da ya hudo shi wani hadisi na daban walaysa lahu indahu kuma bayyana wani hadisi ghayruhu banda wannan hadisin sakata alaihi da yazo ya faɗi sunan mutumin mubashirul halabi sai ya shuru da ce komai ba kamar ya faɗi hadisi an san shi yana ce hadisun hasanun sahih ko don da karanta sunan tirmizi zai ga haka zai hadisun hasanun sahih hadisin kaza kawai da ya ka hadisin sai gumi ya kyale ko bai kawo wani hadisi ba nashi in banda wannan hadisin to amma da yazo sai ya shiru walaysa indahu ghayruhu sakata alaihi wa lam yuhassinuhu bai ce ba hadisi hasan ne sai shiru ya kyale shi harkar shi akwai alamatul istifham akwai alamar tambaya kenan wannan huska ta uku kenan huska ta hudu malam bai kare wannan asar din ba da aka ambata zai yana ƙara bayani akan cewa rashin ingancin shi yace annahu law sabata sanaduhu an ibn umar yace a kadarta daga abdullahi dan umar in ya tabbata cewa abun haka ne abdullahi dan umar yayi umarni a karanta qur'ani bidayatul baqara wa khatimataha da karshenta da harkunta da karshenta yace fa huwa mawqufun to shi ma ai daga abdullahi dan umar ne aka samu kenan aiki ne na abdullahi dan umar haka mawqufun alaihi ya tsaya akan shi ne lam yarfa'uhu ila annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba manzon Allah ya ce ko bai ce ba a zamanin manzon Allah muna yi ba ce komai ba bai faɗa haka ba kawai dai ya ce ne wai a kadarta ma a ce abin da daga Abdullahi dan Umar haka in ya tabbata mal albani yake cewa fala hujjata fihi aslan ko da ya tabbata daga Abdullahi dan Umar wannan ba zai zama to hujja ba saboda ga mutane daiwa sun rasu ba taba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba yanzu daga wani daga bayan wani ya kashe zaman to addini ba zai zama addini ba to ku duwa wanda ake ana ruguje abu ba kawai girgiza kai ba ce ya haba ya za a ce kaza shi maganar jahili inda zai ce kawai ya za a ce kaza shi kenan ya wuce ya tara kura kawai ya wuce to ka gani albani da ya ture wannan duka karfafa maganar shi ce da ya ta turewa yake ya shiga daga can ya fito daga can ya shiga daga can ko magana ce yake ta ilimi malati wa mislu hadha al-athar mal albani yake ce kaga irin wannan asar din ma zakarahu ibnu al-qayyim ai ibnu al-qayyim ma ya ambaci wani kusan kwatanka ce irin shi aidan a page ta 14 yace wa zakara al-khallal an sha'bi ya ambata yake cewa daga khallal daga sha'bi qala yake cewa kanat al-ansar idha mata lahum al-mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una al-qur'ana ya kasance mutanen garin madina idan wani mutun ya mutu a cikin su suna zuwa kabarin shi su karanta al-qur'ani waye rawato wannan asar din ibnu al-qayyim kaga shi ma wannan kenan yana goyon baya irin wancan da aka yi a cikin makwantai wani ya karanta qur'ani imam amir ya ce bid'a ne aka huto aka ce a yace to a koma aje a ce ya ci gaba shi wata ba a rushe shi an kare da shi ba to kuma wani zai iya kawo maka ai ga wata magana ta ibnu al-qayyim wanda ibnu al-qayyim ya yi ta ya ambaci cewa al-ansar suna al-ansar suna 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 karanta qur'ani a wajen kaburrukan wanda suka mutu a cikin su mal albani yace shi ma wannan magana da ibnu al-qayyim yayi fa nahnu fi shakkin muna cikin shakka min subuti zalika al-sha'bi a ce wannan magana ta tabbata daga imamu sha'bi akwai shakka a cikin haka bi hadal lafzi khassatan barantana ma da wannan lafazin da shi ya ambata yace karatul ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una alqur'ana yace akwai shakka akan haka a ce an rawaito daga imamu sha'bi me yasa yace faqad ra'aytu suyudiyya naga imamu suyudi qad awradahu yazo da wannan hadisi fi sharh as-sudur a safa ta 15 amma shi ba da wannan lafazin bai zo yazo da wannan lafazi daban yace kanatul ansaru yaqra'una 'inda al-mayyit suratul baqara yace mutanen garin madina suna karanta suratul baqara a wajen mutumin da ya mutu wa qala yake cewa rawahu ibnu abi shayba wal marwazi shi kuma cewa ce daga wa imamu sha'bi to malika ce auradahu yazo da wannan hadisi fi babi ma yaqulu al-insanu fi maradil maut shi kuma al-imamu ibnu abi shayba da shi ne al-imamu al-marwazi a ina suka kawo hadisin sun kawo hadisin ne a babi wanda yake bayani akan ma yaqulu al-insanu abinda mutun zai fada fi maradil maut arishin lahiyar mutuwar shi wa ma yaqra'u indahu wa ma yuqra'u indahu da abinda ya kamata a karanta a inda yake shi mutumin da bai da lahiya ba mutumin da ya mutu ba kaga an samu bambanci an ce can wanda suka mutu nan kuma wanda yake faman barin duniya mala ce fata bayyana sai ya bayyana kara afon haka ne afon sun mara'aituhu yace sannan kuma naga wannan hadisin da halau yanzu ba a faɗi waje guda biyu ba na harko a cikin sharhus sudur na imamu suyudi go yazo da shi da lafazin karatul ansaru yaqra'una a yaqra'una 'inda al-mayyit suratul baqara can kuma yake cewa shi kuma al-khallal daga imamu sha'bi yake cewa karatul ansaru idza mata al-mayyit lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi fi yaqra'una al-qur'an biyo yace na uku summa ra'aytuhu sai naga wannan riwaya kuma fil musannaf na a cikin al-musannaf na ibnu abi shayba لابن ابي شيبه يتي وترجم له بقوله شو كما يمشي ترجمه ده cewa babu ma yuqalu inda al-marid idha hadara abinda ya kamata a karanta a wajen mara lahiya a lokacin da yazo mutuwa sai kawo hadisin kuma kaga tarka idea ce malam albani yake cewa a takeice fa tabayyana sai ya bayyana karara bayan kalele cewa na ilimi anna fi isnadihi a cikin sanadin wannan hadisin ashe wani kongaba kombani da ake duka akwai wani mutum ana kira shi da suna mujalidan wa huwa ibn sa'id shi ne mujalid ibn sa'id qala al-hafiz imamu hafiz yake cewa a cikin littafin shi at-taqrib yace laysa bil qawi ba mutum bane mai karhi da ake yi amsa hadisin shi kuma banda wannan ma wa qad taghayyara fi akhir umrihi a lokacin da yazo karshe kaga a lokacin da ake yarda ma da shi laysa bil qawi ba mutum bane karfa wajen amsa hadisin shi banda wannan kuma ya rikice ta gayyara ya sauya fi akhir umrihi a ƙarshen rayuwar shi kenan yajma'u alhadith yana arhada maganganu to kaga irin wannan kuma ba za a dauko hadisi ba daga wajen shi sai an samu daga wani wurin da yake tabbatacce malaka cewa fa zahara sai ya bayyana bi hadha da dalilin wannan bayanin da aka yi na cewa akwai mujalid ibnu sa'id malaka ce anna al-athara laysa fil qira'ati 'inda al-qabr wai fa wannan asar din da aka kawo ba maganar karatu bane a gindin kabari a haka din ma da hadisan da suka zo inda al-ihtidar ne a lokacin da mutun ya zo mutuwa ne ba a lokacin da mutun aka binne shi a cikin kabarin shi bane ba malace summa huwa ala zalika dha'iful isnad yace kara akan wancan ma kuma halau hadisin ma sanadin shi rauni gare shi kada ba ka hujjar shi a wajen ihtidar din ma ba ma yanzu an rushe na kabari ko na karatu qur'ani a gindin kabari to yanzu magana cewa ya zo mutu a karanta mishi qur'ani anan ma kuma hadisin anan ma baya sha hadisi ne da'if malace wa amma hadisu wannan ita ma an kare da shugo kuma ga wata shubha wani zai iya kawo maka ita wani hadisi man marra bil maqabir fa qara'a qul huwallahu ahad al ikhlas 11 maratan thumma wahaba ajrahu lil amwati u'diya min al ajri bi adad al amwati na'am kaji wani hadisi eh mai rumu da yawa mai rumu ba wai yake cewa man marra duk wanda yazo wucewa bil maqabir a wajen makuntai fa qara sai karanta qul huwallahu ahad sai da yake ta karshe ya karanta ta 11 marratan kafa 11 summa wahaba ajraha ajrahu sai ya bada kyautar ladan wannan karatun da yake kaga karatun da ake na bada ma bai wa wani karanta qur'ani bada ladan ga wani sai da in mutumin nan din baban shi ne zai ba maladan eh sai da da mahaifi go amma in banda shi wani bai kyautar ma wani ladan karatun qur'ani in mutumin kai ya mutu kaga ya to su karanta qur'ani su suka karanta ma kansu in sun karanta dan Allah su samu lada ko ba da sun karanta shi a hajja ta bid'a sun karanta kuma dan a ba su kudi sai an yi ciniki da su eh ana wa za a yi fida'u a ce a kaza a yi ka kara a yi kaza kaza ana ta musama kamar zo ciniki to kaga duka abinda bai tabbata ba da sunan addini wajibi ne mutum ya bar shi ya karanta ta kafa 11 ya bada kyautar ta ladan ga mamata a dalilin wannan abin da u'diya min al-ajali za a ba shi lada bi adadil amwati adadin mutanen da suka mutu a duniya ko a garin su ya kyautar da ladan to wani zai kawo maka wannan hadisi ya ce maka ai gashi ana yi malai ya ce wannan hadisin fa tsaya ka ji fa huwa hadisun batilun kai ma wannan ba mawdu'un hadisi ne na banza idan ka ce hadisi na banza kwata kwata bai da alaka da manzo Allah eh kada mutum ya ce maka ai ko ba hadisi ko da ifi ne ai ya yi magana wani yana maka ce hadisi mawdu'i da magana wani ne ba magana manzo Allah bace ba saboda shi hadisi mawdu'i kawai ƙarya ce wani zai meke kawa ya kirkire ta ya jingina wa manzo Allah ya jama kan shi aiki to akwai mutum guda da ya wallafi hadisi 70 shi kadai 70 shi kadai ya zuba su a cikin littafi suka rika yawo a cikin kasashen musulmai idan ka ce ba za ta ce ba sai ku kawai kuna karanta abubuwa suna cin karo da juna ku karanta wani hadisi ya ce ba ai ku karanta wani ya ce ana yi to ya kenan dan haka wannan hadisi mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya malaka rawahu abu muhammad al-khallal fil qira'a abu muhammad al-khallal shi ya rawaito shi a cikin littafin shi al-qira'atu ala al-quburi wai karatu akan kabarruka har littafi ya wallafa bid'a wata jiba tana samun goyon baya fa madawa su dare mata gindi ka je nan bakin kasuwa ka gani za ka ga littafi za ka gani a rubuce na tsubbu na waye duk komai akwai mutane har doctora gare su akan tsubbu to silatullahi ghaliya qadara Allah tana da tsada ita ce gidan aljanna baka samu ta kanan kawai dole dama sai ayi ta tarka tarka sai ka tsaya ka bude rinka sosai ka tantance me abin da ya kamata me abin da bai kamata ba ai kaga daga cikin sabon wallafa wannan littafin ba saboda irin abubuwan da mutane suka aka kimsa naka nan gaba mallan ka dan zai bayani akan bid'o'in da suke cikin harakan gawa kawai su ne zai rika zalla maka zai rika ambata maka kuma ya shahara zaka gani kamar addini ana tayi amma ko ba addini bane ba laysa huwa min addini fi shay ba addini bane kwata kwata to naka ba abin da yake tantance addini sai karatu malaka wannan hadisi wani ya rubuta shi ya sa shi a cikin littafi al-qira'atu al-mayyit wa dailami an yake cewa da imamu dailami an nuskhati abdullahi ibn ahmad ibn amir an abihi an aliy ar-ridha an abaihi ha shi hankali kai daga cikin wannan ka san ba labari daga yake cewa daga abdullahi dan ahmad dan amir daga baban shi daga aliy ar-ridha shi kuma aliy ar-ridha daga uwaye shi to su uwaye shi malaka ta wahiya nuskhatul mawdu'a yace kai ita ma dai wannan din ba ta shawar ta zo daga imamu dailani ita ma dai mawdu'a ce mana ƙaryan ne dai batilatun lalacaccen magana ne idan ka ce alhadisul mawdu' shine kawai ana nihin wani kirkiri ƙarya ce manzo Allah ya ce sai ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza 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 alhadi kuma ƙarya ne batilatun lalataccen abu ne yace la tamfakku an wad'i abdullahi duka dai yana nan ana kewaye a karkashin wad'in da shi wannan abdullahi ne hada Malik ya ce wa aw wad'u abihi ko kuma abinda mahaifin shi kirkira na hadisan gariya kama qala az-zahabi fil mizan kama da imamu az-zahabi ambata a cikin littafin al-mizan wa tabi'ahu al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar ya bi bayan al-imamu az-zahabi akan wannan magana shi kuma a cikin littafin al-lisan summa suyuti sannan kuma imamu suyuti shi kuma fi zail al-ahadis al-mawdu'a shi ma ya kashi a cikin littafi da yin al-hadisai suke na ƙarya wanda aka jingina manzo Allah kaga tuni an jima da yin abu wani haka kawai saboda yana so ya nuna muku shikin na daban ne sai kirkira hadisi sai jingina famin su ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kaza an samu da yawa haka nan mutane saboda su nuna kai ko yanzu aka ce ana hadisin mutane da ƙarhi da yaji mutum zai ce yayi mahaukin manzon Allah an yi wane ne a ina ne manzo Allah ya bashi kaza wani ya ce maka bai taba karatu ba yanzu a garin aka yi wata ba taba karatu ba tace ai kawai gata ta yi da tashi tana karatu tar haba malama karatun nan tartar ko manzo Allah ayyuke shi ba sai da karantar da shi aka ce mishi iqra kawai haka nan ba a miki komai ba kike to kawai kin waye gari kina karatu a'a irin cewa to haka ake samu irin waɗannan abubuwa mutane su ta kirkira abubuwa su ta jingina wa kansu saboda su girma suke so to kai yanzu akwai damar da za a yi hadisi mawdu'in ma mutane tuntuni suka yi shi ƙarya mutum zai kirkira ya ce ai addini ne yau me mace shi hadisi mawdu'i kawai dan da shi wannan ƙaryan wani ƙarya ne na mutumin da yake kuma kasul farisi wanda bai iya rubuta shi a cikin wani littafi a yada shi amma shi ma hadisi ne mawdu'i in ka ce abu kaza addini ne ko kuma ai manzon Allah ma yarda kaza buku lura a cikin maganganun mutane kawai mutum ya ce ai manzon Allah ma ce ko kuma manzon Allah ma yarda kaza ko kuma kaza addini ne kuma in ka tsare shi koren shi zaka amsa bai da aya bai da hadisi to Allah kiyaye a kiyaye magana da sunan addini in dai da ra'ayi ne wallahi mutum zai halakar da kanshi wanda ka ja bakin ka kai shiru malik ya ce wa wa zakara lahu hadha alhadith ya ambacin mushi wannan hadisi kenan da aka ambata da cewa wai mutumin da ya wuce wajen makwantai karanta wallahi kawa 11 ya bada kyautar shi ga mamata za a bashi lada adadin wadanda suka mutu malik ya ce wa tabi'ahu ibnu arraq shi ma ya biyo bayan al-imam as-suyuti a cikin littafin shi tanzihu shari'ati al-marfu'a tsarkake shari'a madaukakiya anil ahadisi shari'ati wal mawdu'a daga hadisai kazamtattu wal mawdu'ati da qayyadaki da aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba irin aikin da malamai suka yi littafin duka aka kaga na farko al-imam az-zahabi a cikin littafin shi al-mizan bayan shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin al-lisan bayan shi al-imam as-suyuti a cikin littafin shi zailul ahadith al-mawdu'ati sannan bayan shi kuma biyo bayan shi ibn arran a cikin littafin tanzihu shari'ati al-marfu'ati an al-ahadith ash-shani'ati wal-mawdu'a wanda kasa na arabci malatu summa yace amma bayan waɗannan bayanai da akai gaba daya hadira as-suyuti an zalika imam as-suyuti sai rafkana game da haka game da wannan hadisin karanta qul huwallahu qawa 11 a makwantai ba na karanta mai qul huwallahu 11 ga mamata kyauta ga har kyauta ga mamata yake ce hadisin zaka ji an wadi alhali kuma hadisi na ƙarya asalin bai da asali wallahi mutum in zai bautawa Allah ya bude da shi da kyau kakkai yarda ne kai baroka addinin nan ba kayan shi bane ba kayan gidansu bane ba in zaka bautawa Allah ka bautawa Allah ala basiratin akan sani akan ilimi abinda ya tabbata da sunan addini kai shi Allah zai baka ladan shi abinda bai tabbata ba duk yanda ɗan garin ku suka so shi suke yin shi ba ruwan Allah da shi kuma baya ƙara muku komai game da ubangiji sai nisanci ba zai kusantar da ku ga Allah ba zai nisantar da ku ga Allah ne saboda kun ɗauko tunanin ku ko a yau kun sa wannan addini ba ku fara shi ba an yi shekara 1400 da wani abu ana wannan addini saboda haka nan kuma shikenan kawai haka zo yau wani bangare ka kewaye ka killace kanka ka ce kawai ai dole ai kaza to rasulami kaga ba kama kanka adalci ba ba kama al'umma da kake jagoranta adalci ba sannan kuma addini na musulunci Allah mai makin ka jawo shi mabiya sai dai ka rika ruguje shi kaga ana tahiyar da su waɗanda suke mabiya su ake kiyayewa saboda su rika bada goyon baya mutumin da zai saurari karatu ko kuma zai wane ne ya bada goyon baya ko ya bada goyon baya wannan ruwan shi mutumin da zai magana da sunan addini ya san me zai faɗi saboda amana ce Allah zai tsaida shi akan diddige shi gobe kiyama ya tambaye shi me yasa kace kaza amma sai ga mutun ya gane abin da ga daidai din wa amma kuma kawai sai ya kwana saboda ya san in mabiyan din suka wannan kishi za su bar shi to mabiyan nan ina roka da su kuma me za su maka innahum lan yughnu anka min Allah shay'a me za su isina na maka kuma da suka bi ka me suka ma haka kawai ka jama kanka so son tsiya kawai abin da ya tabbata ga mutane bayani in suna so su an busu kuma su suka sani hemi خلاص amma nan yake kira shi wannan mutumin da ake rikici da shi a Kano wai zo ta magana kawai dalibajin ne sun saka nuna mishi sai yarraba kawai aka zo majalisi na gaba sai rushe magana da ya rushe magana yayi suka ce yayi akai ihu akai kabbara sai wuce kaji ina lili tani kamar dan siyasa kai za ka karanta da zaka ce kana neman jama'a kada ba zabe za a yi baka ci me da ka rawani wai mutane ne astaghfirullah tuhi ka hada abin da zaka huta a wajen Allah su ma waɗanda suke sauraron ka huta amana ilimi tsakaninka da su tsakanin Allah subhanahu wataala amma ka zo ka hade musu abu yau me sa kike karanta indai abin da kake so ne kawai to shikenan ko waje abin da kake so kawai shikenan kaga ba karatu amma dole a zo a hudu na abu ka girgiza ka ji kai tsammanin da kake kaza ne amma kuma abinda ilimi ya tabbatar da shi kaza ne kaza shine addini kai kuma anta ma'mur bid-din walaysa bi fikrika aw ra'ayika umurtaka ake da yin addini ba tunaninka ba ko ra'ayinka ko abinda yan garinku suke so ko ran makamancin wannan to Allah shi ne mu malace imamu za imamu suyudi ya fada kan wannan hadisi fa aurada al-hadis fi sharh as-sudur sai yazo da litta da hadisin a cikin littayin shi sharh as-sudur a safahata al-mi'a salasina ba'da al-mi'ati ko 130 yace bi riwayati abi muhammad ash-shamarqandi fi fada'il qul huwa allah shi kuma yazo da shi a cikin faralar da qul huwa allah take da kasan wanta da san 70 nake ishara zuwa gare su na nuh ibn abi maryam waje hadisi 70 su shi kawai akan falalar alqur'ani ne kawai zuba su sura qur'ani kaza tana da falala kaza malamai suka me cha a lokaci suka ce kai lahiya yace a yaga mutane sun shigar su da fiqhun malikiya fiqhun shafi'iyya fiqhun hanafiyya sun bar alqur'ani sai yace to bari ni kuma in kirkire hadisi wanda zan motsa musu in sanar da su falalan alqur'ani aka ce duk abin da Allah ya faɗa cikin qur'ani da hadisi in gana tubu su isa su motsa mutane ba sai kai zaka motsa su suka kace kace da shi to ya kashi a cikin fada'il qul huwallahu a faralan qul huwallahu wa sakata alaihi imamu suyudi da ya ka hadisin sai shuru shi bai ce komai ba malice na'am warai qad ashara qabla zalika ila da'afi amma kai haka yayi nuni zuwa ga cewa hadisi ne da'ifi lakin sai dai hadha la yakfi wannan bayanin kadai baya isa me yasa fa innal hadisa mawdu'un hadisi mawdu'i in ka zo dole ka ce hadisi ne mawdu'i saboda ya sha babban da hadisi an aka ce da'ifi kadai sai a tsammani kamar raunin nashi iya da dan sassabci lalle aka samu su hannuyoyi za su karanfa shi sai ya tashi yayi gaba a kawai mutuka mace yake wannan layu hadda ya taharrak dole ai bayanin cha hadisi ne mawdu'i yace bi'tirafihi ko bi'tirafihi malaka cha fa innal hadisa mawdu'un hadisi ne mawdu'i bi'tirafihi da i'tirafin da shi al-imamu suyudi yayi shi ma ya yarda hadisi ne mawdu'i amma da yazo sai ishara zuwa ga cha hadisi ne da'ifi malike cewa shi imamu suyudi kenan bayanin mala fala yujziku al-iqtisar ala da'ifi yace ai bai isa bai wada tarbaka ce da'ifi ne kawai ka wuce kama la yujuzu sukutu anhu kamar da baya halatta kuma ai shiru a kyale saboda aka shiru kenan hanyar rake na hadisi ne kuma da sai ma irin imamu suyudi malike kama sana'a al-shaykh isma'il Allah al-ajaduni fi kashf al-khafa'i yace kamar yadda irin wannan abin da Imam Suyuti yayi shine shi ma Isma'il al-Aljaluni ya aikata a cikin littafin shi Kashful Khafa'i a safha ta 382 malace fa innahu azahu lirrafi'i ya jingina hadisin zuwa ga Rafi'i yake ta fi tarihihi a cikin tarihin shi kenan littafin shi tarihi yake ta wasakata alai kuma shi ma an sai shuru Isma'il al-Aljaluni yace ma annahu wada'a kitabahu al-mazkur yace tare da cewa shi wannan al-Sheikh Isma'il al-Ajaluni shi wani tahimma da sai kuma ya kawo wannan hadisin a ciki sai jingina shi daga zuwa ga Imam Rafi'i yace Imam Rafi'i ya kawo hadisin a cikin littafin shi at-Tarikh sai ya shuru kawai sai gaba Malam Albani yake cewa ka duba fa ma annahu tare da cewa shi Sheikh Isma'il Al-Ajaluni wada'a kitabahu ya rubuta littafin shi wannan Al-Muzkuru lil-Kashfi wanda aka ambace shi da cewa Kashful Khafa misal littafin Kashful Khafa'i kashful khafa'i amma ishtahara yace min al ahadith ala alsinatin nas idan ka ce kashful khafa yayi abun da ya boyu amma ishtahara game da abun da ya shahara min al ahadith na daga hadisi ala alsinatin nas a halshen mutane kenan tunda ka kashi sai ka ce wannan hadisi ya shahara a halshen mutane amma hadisi ne na ƙarya bai da asali to amma shi ma haka sai ya shiru ya wuce malaje summa inna sukuta yace kaga shurun da Imam Suyuti yayi da shurun da shi wannan Sheikh Isma'il Al-Ajaluni yayi a cikin Kashful Khafa yace shuru ne na ahlul ikhtisas an al-hadith mutane da suke da karatu na musamman kebantattun mutane a cikin harkan da ya shafi ilimin hadisi yace in suka shuru qad yuhimu man la ilma indahu bihi sai ya sa rudu ga mutumin da baya da ilimi ga wannan hadisin أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به سيتي أي وني حديث أنا إياكو هجاشي ميسا إمام السيوطي يا مغانا يا كاش كما الشيخ إسماعيل الأجلوني شيما يا كاوشي كوم استيكو ميسوموتي با كما يزم سالي وني مالي ميني وني أن سينا تنتنج أبوبا سيزو يمغانا أكاون حديثي كما دي مغانا أكا حديثي سيوتي يزو إني تالي بإلمي دا كي تالي بإلمي مدام فهمتا كما حديثي نينجاجي كتوكيوني مالي سنن شهرري أحركا نشا إلمي حديثي sai zai magana akan wani hadisi hadisin shi ko maudu'i ne kawai sai in shiru akan hadisin ya wuce sai mu dauka akan hadisi ne ingantacce to shine malal albani yake cewa anan shurun da su suka yi yuhimu man la ilma indahu zai wahimtar da mutumin da bai da ilimi bihi da wannan hadisin annal hadisi cewa hadisin nan mimma yasluhu lil ihtijaj bihi ya inganta akan hujja da shi aw al amala bihi ko kuma ay aiki da shi fi fada'il al a'mali kama yaqulun a cikin aiki na falala ka karatu qurhuwallahu aiki na falala kama ya kuluna kamar da mutane suke cewa wai ana iya kafa hujja da hadisi da'ifi a cikin ayyukan da suke nuni akan falala amma su sun dora sharadawa suka ce dole ka yarda wannan hadisin ba magana manzo Allah bace ba to a bar shi mana inda zaka yarda ba magana manzo Allah bace to dole zaka aiki ne kenan kawa kai wahala مالك وهذا ما وقع لهذا الحديث وانا شين ابن دي افكو وانا حديث مالك فقد رأيت بعض الحنفية اي ادليل شرون نسكي ناغما وصدق daga cikin مبيا مذهبة امام ابو حنيفة قد احتج بهذا الحديث لقراءة عند القبور ياكو هجا دا وانا حديثي اكان كراتو اي جندن كبري مالك وهو الشيخ الطحطاوي في حاشيته امام الطحطاوي اتكل حاشيه ya kawo wannan hadisi yace ana iya karatun qur'ani a gindin kabari alhali kaga hadisi ne maudu'i idan ka ce hadisi maudu'i babu ne kawai karka ka jiwo zahira akan ka ba yanda za a yi yawan min al'ayyam a ce ya samu ciccuguwa ta yi a kawai rushashin magana ce babu ita babu ne malai yake ce ala maraqi al-falah kenan hashiyar da yake akan littafin maraqi al-falah na suhanafiya malai ce wa qad azahu hada ila ad-Darqutni kuma sanan ya jingina shi ma zuwa wannan abun zuwa ga Allah hadisin zuwa ga ad-Darqutni malace wa azunnuhu wahaman yace ina kyautata tsammanin wahami ne ruduwa ne da nake cewa ya samu me yasa mal albani yake fa inni lam ajid ghayrahu azahu ilayhi ban samu wani daga cikin banda shi wannan Sheikh Tahtawi ban samu wani malamin da ya jingina wannan hadisin zuwa ga ad-Darqutni ba banda shi babu wani ba wani magabace shi akan haka malace summa innal ma'rufa kuma sannan abu ne sananne ai indal mushtaghilina bi hadha al-ilm wajen mutanen da suka shagala suka himmantu da wannan ilimin hadisi annal azwa ila ad-Darqutni mutlaqan yurad bihi kitabuhu as-sunan daga an ce ad-Darqutni ya hodi haka to kawai abu na harko da zai zo a cikin kanka a cikin littafin shi as-sunan malal albani yace a cikin littafin as-sunan kuma babu wannan bayani malace yuradu fi kitabi as-sunan wa hadha al-hadith wannan hadisin lam arahu fihi ban ganshi a cikin littafin as-sunan ba na shi Imam Ad-Darqutni shi kuma Al-Shaykh Al-Tahtawi ya ce hadisi yana ciki shi ko bai malaci wallahu a'lam Allah shine wa fi sani bai wannan bayani da yake kafar wannan tace mas'ala ta abin da shi kenan rashin halaccin karatun Qur'ani a gindin kabari kenan waɗannan bayanan da muka ji a takaice magana ta ƙarshe baya halatta karatun Qur'ani a gindin kabari saboda ga dalilan duka malaya kasu kuma duka ya narke su ba wanda dalili ɗaya da yake tsaya da kahon shi kai ko da kahon wani bai tsaya malaci almas'alatu 20 ba'da al-mi'a mas'alata 120 wa yajuzu raf'u al-yadayni fi ad-du'a'i li hadha ya halatta mutun ya daga hannu tafin hannayen shi guda biyu fi ad-du'a'i a lokacin da yake addu'a a gindin kabari malaci me yasa na faɗi wannan magana لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سبب حديث أمنا عائشة ألا قادر داغريتا تتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منزع الله سيرات أمنت الله سلبت أغريش ياهوتا ذات ليلة أواني داري فأرسلت بريرة سين أيك بريرة في أثره أسمى ساو منزع الله تجيت منزع الله صلى الله عليه وسلم لتنظر أين ذهب تجيت إنايته an aika mashi ɗan saƙo a san ina ne take sallallahu alaihi wasallam kaji ummahatul mu'minin wata aya Allah in istamta'ta biha istamti' biha wa biha iwash ya kanka tana ba kanka hankali akan in dai ba wani abu ne na safka daga hanyar shari'a to anan ka hikilo tsayuwa ka tsaya jak ka kai wasa amma wasu abubuwa na gehe mata dama haka Allah ya halicce su ba za ka ce a kai matakka san kursanci a haɓa malam bai yiwa kana ga matsala a aika mashi barira ta je ta ga miye ya ake ciki fasalaka nahwa baqi'an al-qarqad sai matsala ya kama hanyar baqi'ul qarqad ita ce makwantan garin madina fa waqafa fi adn al-baqi sai tsaya a wani bangare na baqi'a summa rafa'a yadayhi sai daga tafin hannayen shi guda biyu yayi addu'a summa sarafa sannan sai ya komo a yake ta faraja'at ilayya barira Aisha take cewa sai barira ta komo zuwa gare ni fa akhbaratni ta bani labarin ai ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wancan kuma Allah tare da abinda shakarantarwa kaga ai gashi tana hudi wala mu yanzu gashi mun samu ilimin addini da za mu bauta ma Allah a dalilin ni a dalilin wannan abinda kai tawwa fa akhbaratni sai ta bani labari falamma asbahtu sa'altuhu da aka waye gari sai na tambaye manzon Allah fa qultu nake cewa ya rasulullahi ya maikin Allah aina kharajta al-layla ina ka hutajiyar da dare ya maikin Allah kenan tana son karin bayani qala sai manzon Allah yake cewa bu'istu ila ahli baqi'i ila ahli al-baqi'i li usalli alaihim an aika ni zuwa ga ma'abutan wanda suke kwance a baqi'a wanda suke kwance a makwantai li usalli alaihim saboda in musu addu'a saboda in musu adda kaga wannan aikin da Aisha ta yi yana fa'idodi da yawa daga cikin shi yanzu gashi mun gane ashe in aka tahi wa kunta ana addu'a me ake daga hannu ake ko baka ba kaga ana cikin bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu daga hannu yace kawai an aika ne in musu addu'a to amma malai yace wa yajuzu raf'ul yadayni fi ad-du'a ilaha ya halatta daga hannu me dalili shine wannan hadisin ita barira ta gani da idan ta manzon Allah daga hannayen shi ya addu'a مالك أخرجه أحمد وهو في الموطأ وعنه أن النسائي بنحوه لكن ليس فيه رفع اليدين إمام الطحاوي إمام النسائي يزور حديث أما باب ما جنتا دجهناي أما يقول وانش شيء أي تبتشيني أتبتا وإسناد حسن وكم شيء ما وانش سنة ديش إن كتشيني وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى سنقوم بند وان ما أوت قصة تدب دجهن النية تبتا لعائشة رضي الله عنها تقدمت في المسألة التاسعة عشر بعد المئة وانا بياني يا رجال جبات مسألة تدريد وقوم شاترة سي مسألة تدريد عشرين لا ما ليش ولكنه لا يستقبل القبور أو لا يستقبل القبور هم هكذا قبورة ني أنا نايبوجي أقول لا إنه أيوة لا يستقبل القبور حين الدعاء لها أما بزأه سكن تكبر بقدر كذا لو كنت أكيد أدا ha nan ma wata magana ce sabuwa to ya zai kenan balil ka'aba yace alqibla ake fuskanta alqibla ake fuskanta me yasa malik yace li nahayhi sallallahu alaihi wasallam anis salati saboda manzon Allah yayi hani akan yin sallah ilal quburi zuwa ga su mafantai kabarurruka kama sayati kamar da karin bayani zai zo sai ce wa du'au yu ai kuma ita addu'a kuma mukhul salati ita ce bargon sallah ita addu'a dama as-salatu lughatan addu'a ita ce addu'a malik yace wa lubbuha kuma ita ce ma gadan bayan sallar ita addu'a tunda duka addu'o'i ne ake subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la allahumma rabbana wa lakal hamdu wa duka da sauka sunan malice kama huwa ma'rufun kama inda yake abune sananne falahu hukmuha dan haka ita addu'a tana da hukuncin sallah wa qad qala sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin malam baya hutuwa sai mun je gaba sosai malice wa qad qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a ita addu'a huwa al-ibada ita ce bauta to in ya tabbata cewa ita sallah ita bauta ce ko aka ce ka fuskanci makwantai da ita ka fuskanci kabari da ita karka fuskanci kabari kai sallah kenan ita ma addu'a tunda bauta ce kenan ita ma ka fuskanci kabari he dai a fuskanci al-qibla ana gani ya mali yace li nahay afwan as-salat ad-du'a hiya huwa al-ibada summa qara sanan manzo Allah sai karanta wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku yake cewa ku roke ni astajib lakum za amsa mu malaci wannan hadisi akhrajahu ibn al-mubarak fi az-zuhd wal-bukhari fi al-adab al-mufrad wa abu daud bi sharh al-aun wat-tirmizi wa ibn majah wa ibn hibban wal-hakim wa ibn manda fi at-tauhid wa ahmad wa qala al-hakim sahih al-isnad wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala ay kama da suka fadi haka ne injimal al-albani yace wa qala at-tirmizi hadithun hasan sahih وقال الحافظ في الفتح الباري اسناده صحيح ورواه ابو يعلى من حديث البراء ابن عازب كما قال كما في الجامع الصغير قلت الباني يتي نتي وليس هو في مطبوعه المسند لابي يعلى كان باب شيء اتى فلعله من روايه الاصبهانيين يتي يا daga cikin riwayata asbahna asbah asbahaniyin aywa nisba ila al-asbahan yace warawahu min hadisihi al-khatib al-baghdadi fi tarikh baghdad wa fil bab an anas ibn malik marfu'an bi lafzi ad-du'a mukhul ibada ita adda ita ce bargon bauta to tunda bargon bauta ce kenan yanda baya halatta ayi bauta zuwa ga ayi dubi kabarruka kenan haka ita ma wannan addu'a baya halatta a kalli kabarruka ita sai dai a kalli al-qibla sai dai an dace kabarin dama yana ina daga inda ka tsaya al-qibla ka kenan akwai kabarruka wannan kuma babu laifi malaka ta akhrajahu at-tirmidhi wa qala hadithun gharibun min hadha al-wajh la na'rifuhu illa min hadith abil ibn lahi'a qultu wa huwa da'ifun li su'i hifzihi malaka wannan hadisi ne garibi hadisi garibi kuma daga cikin dangin hadisai da'ifi daga wannan huska amma daga wannan huska yace ba musan shi ba sai daga hadisi ibn lahi'a malaka ta huwa da'ifun shi kuma rauni gare shi me yasa li su'i hifzihi saboda iya da mumunan harda shi ba tsayayya bace ba amma fayustashhadu bihi amma za'a yustashhadu bihi malaka ta bihi illa ma kana min riwayati ahadil abadala kenan ba a kafa hujja da shi sai idan ya zamanto riwayar ta ibn lahi'a daga ɗaya daga cikin abdullahi dan umar ko abdullahi dan abbas ko abdullahi dan mas'ud shine al-abadala kenan abdullahi na yace anhu fayuhtajju bihi hina idan a lokacin sai aka hujja da shi wa laysa hadha minha ita kuma wannan riwaya bata daga cikin riwaya ta ɗaya daga cikin waɗannan abdullahi kenan mi zaita lakin ma'anahu sahihun yace amma ma'anar hadisin ingantacce ne bi dalili hadisin nu'man a dalilin hadisin na nu'man qala at-tayyibi fi sharhihi imam at-tayyibi yake cewa a cikin sharhin dima hadisin ata bi dhamir al-fasl yazo da lamiri na al-fasl al-fasl shine rabewa yace wal khabar al-ma'ruf billam al-mu'arraf billam sannan kuma da kaga lamiri na rabewa shine mi shine huwa sannan kuma wal khabar al-mu'arraf bil-al billam sannan kuma ga khabar din shine al-ibadatu shi kuma yazo da alif wal lam me yasa yace li yadulla ala al-hasri dan ya maka nuni akan takaituwar abun akan ibada yace ad-du'a yace huwa al-ibada addu'a ita ce bauta kawai yace wa annal ibadata laysat ghayra du'a sannan kuma ita bauta ai ba komai ba bauta ba wata abu bace ba face addu'a ce wa qala ghayru wasu daga cikin malamai suke cewa al ma'ana huwa min a'zamil ibada abinda ake nihi addu'a huwa al ibada suka ce addu'a tana daga cikin mafi girman bauta malai ce fa huwa ka khabari kamar labarin yake ce al hajj arafa irin misali aka ce addu'a huwa al ibada ana nihin addu'a ita ce bauta haka manzon sallallahu alaihi wasallam ya ambata addu'a ita ce bauta shi wannan malai yake cewa wannan yana nuni akan cewa kawai addu'a ita kadai ce bauta wasu malamai suka ce a ma'ana abinda ake nihi tana daga cikin mafi girma daga cikin ibada ita addu'a sai suka ce ai wannan labarin da manzon Allah ya bada irin labarin da manzon Allah ya bada nace al hajj arafa yace aikin hajji yace arafa ce aikin hajji ana nihin shi kadai zaka je kai shi kenan kai aikin hajji a iya daga cikin mafi muhimmancin aikin hajji tsaiwa arafa mafi muhimmancin ibada addu'a an gane ma'anar malaka ce ai ruknuhul akbar shine rukunin shi babba kenan aikin arafa a cikin aikin hajji malaka ce wazalika wannan kuma ya kasance lidilalatihi ala anna fa'ilahu saboda nuni akan cewa lalle wanda ya aikata wannan arafan nan yuqbal za amsa bi wajhihi yake cewa ila Allah kenan lalle tabbas Allah zai amshi wannan aikin nashi yake cewa mu'radan amma siwahu amma za a kawar da kai da duk wani wanda ba shi ba kenan duk wanda ya aikin hajji bai aikin arafa ba ba za a amsa ba duk wanda ya bauta bai addu'a ba ba za a amsa ba shine malamin magana yace li annahu ma'murun bi saboda an yi umurni akan ayi shi yace wa fi'lul ma'mur ibadatu aikata abinda aka umurni aika ka aikata shi wannan kuma ibada ce wa ma siwahu ibadatu wanda ba shi ma ibada ce amma ba ta kai girman wancan ba mal yace li yakhda'a adda'i li yakhda'a adda'i sannan wa yuzhir sannan da haka kenan a cikin bauta abinda ake so shine li yakhda adda'i mutumin da zai adda'a ya kaskantar da kanshi ya nuna ba kowa bane shi wa yuzhir zillatahu kuma ya nuna kaskantar shi a gaban Allah subhanahu wataala ka nuna kai ba kowa bane kai ba komai bane wannan shine adda'a da haka aka ce ba a roƙon kowa irin wannan sai Allah mutum ya zube gaba ɗaya ta kwarkwashe a gaban wani saboda yana so ya bashi wani abu wannan baya halatta irin wannan zubewan da kaskanta da nuna kai ba komai bane ba ba ma kowa sai Allah malai ce wa yuzhir zillatahu wa maskanatahu da buƙatuwan shi kasancewan shi miskini yana buƙata waftiqarahu da buƙatuwan shi zuwa ga wannan abu yace iz al ibadatu dhullun wa khudu'un wa maskanatu da haka bauta da haka ibada shi ita ibada dama kaskanta ce da nuna cewa kai ba kowa bane ba sannan kuma da nuna bukatarka zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka aka ce addu'a huwa al-ibada malace zakarahu al-minawi fi faydul qadir al-imam al-minawi ya ambaci wannan bayani a cikin littafin shi al-faydul qadir to qultu inji albani yace nace sai mun bar shi zuwa satin sama insha Allah kenan su dai muna cikin gaba da take mana nuni akan cewa in za a yi addu'a ina ya kamata a fuskanta a cikin makwantai yawwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah